Lura da yadda hukumomi a bangaren zartarwa ke fakewa da kwamitin koli mai kula da sha'anin shari'a wato Conseil Supérieur de la Magistrature don canzawa alkale matsayi ko wuraren aiki ba tare da wata kokarin hujjar yin hakan ba, yasa kungiyar lauyoyi kiran taron manema labarai domin ankarar da hukumomin shari'a rashin cancantar wannan mataki da ke boye wata manufar siyasa. Maitre Muhammadu Rabi'u Umaru shine mai magana da yayin kungiyar lauyoyi ta Ordre des Avocats.
Wannan committee a gaskiya a zahiri muna ganin ya zamanto kamar wani wuri ne inda yau ake ɗaukar matakai don alarbtar da Juju, saboda Juju ya ɗauki ta shari'a wadda take daidai a bisa kan doka, saboda ba ta gyara wani sai a kira su a wannan gangami da gaugawa sai ka ga an tada Juju. Abu ne wanda yana kawo cikas cikin tahiyyar shari'a, haƙƙi na harko da kowace ƙasa, kowace gwamnati ya kamata ta ba al'ummarta shine a masa shari'a. Muna kiran shugaban kasa shine yaunin kiyaye constitution ya rataya kan shi, kuma shine presidentin wannan committee da ake kira dan a tada majistara koko a kawo su koko a dake su.
Anan kungiyar ta lauyoyi na kokarin ganar da duniya cewa kungiyar alƙalan shari'a ta saman tayi gaskiya a kwanakin baya lokacin da ta zargi ministan shari'a da shishigi a sha'anin shari'a.
Kun san sati wanda huce mun gani biskan kafofi na yada bane ne zamani raddi tsakankanin sandika na majistara da minista mai kula da harkar shari'a. Mu lauyoyi a ƙasar mu aikin da muke na cigaban ƙasa ne, muka ga ya kamata mu bincika buskan menene ya kawo wannan raddi tsakanin su. Daga binciken da muka yi mun gano da ke a gaskiya a zahiri ana taka wasu dokoki da wasu kudirrai bisa kan harkar tahiya da shari'a a ƙasar mu na Nijar.
Sa'o'i kaɗan bayan ƙorafe-ƙorafen na ƙungiyar lauyoyi, ministan shari'a Umaru Ahmadu ya fitar da sanarwa wace a cikinta ya ruwaito cewa ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya a abubuwan da ake zarginsa da aikatawa, yana mai cewa shugaban ƙasa na da hurumin kiran taron kwamitin koli mai kula da sha'anin shari'a don tantauna batutuwan da suka shafi wannan fanni kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi. Saboda haka zancen katsalandan a sha'anin shari'a bai taso ba, sannan ya ce lauyoyin na ƙoƙarin ɗaurewa ƙarya gindi ne kamar yadda suka saba, in ji shi. To koya masana ke kallon wannan dambarwa ta tsakanin lauyoyi da ministan shari'a? Dr. Abubakar Ahmadu Hassan masanin tsarin mulki ne a nan Nijar.
Shi dai tafarkin demokrasiya dole ne sai an kare alƙalan shari'a, wato abin da ke cewa kenan independence du pouvoir judiciaire. Yana cikin gimshiki na demokrasiya. In ana so lalle a ƙasa ya zamanto a shimfiɗar da demokrasiya da aiki da doka, sai an ba alƙalai dama wanda za su yi aiki da doka ba kamar an yi katsalandan ba a cikin aikin da suke.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.